أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
دكان يبود غوديا سن تبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya gaddara haduwar mu a wannan unguwa ta farko a Rab a dalilin auren da diya wanda zai gabata a gobe. Muna roƙon Allah ya sanya alkhairi da albarka, sa yi biki lafiya, kare lafiya, ya ba su zaman lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala mu da muka taru a wannan farfajiya, Allah ya sanya alkhairi da albarka a rayuwar mu gabaki daya. Insha Allah, kamar yadda mallam ya gabatar a takaici, insha Allah fadakarwar da zan mana akan adabus salam wal istizan, ladabban sallama da neman izini a cikin wannan addini namu na musulunci. Kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu wanda yake na amfani ne a rayuwar mu ta duniya da lahira, sai da Allah ya mana bayani, kuma ya turo annabi domin ya mana bayani dalla dalla. Sallama da neman izini wasu ababe ne bi masu mahimmanci da girma a cikin wannan addini. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ladabba na sallama, kamar da shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu wani bangare na sallama da neman izini a cikin Alkur'ani. Da haka a gurguje, da farko sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudaitar da mu akan muhimmancin yada sallama a tsakaninmu. Hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu, Allah kare da gare shi, yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa wallazi nafsi bi yadihi, manzo Allah yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannunsa, ma'ana manzo Allah yana rantsuwa da Allah wanda ransa yake hannunsa, yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, wala tu'minu hatta tahabbu, mazallace kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so juna, awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, sai mazallace shin yanzu ba zan nuna muku wani abu wanda idan kuka aikata shi za ku so juna, yace abshu salama bainakum, ku yada sallama a tsakanin, ma'ana ya da sallama yi wa junan mu sallama, in na gamu da dan uwana assalamu alaikum, kai ma ka gamu da dan uwanka, yawan ya da sallama tsakaninmu, to wannan yana sa mu so juna. Kuma yan uwan muka lura, ko kai ne yanzu misali a kaddara daga gida ka hutu zaka ta yi ekol ne zaka yi wajen wata sana'a, kan ne zaka yi wajen wani aikin ka, a ce duk mutanen da suke kan hanya an ka zo ta kana musu sallama, to wallahi yau da gobe kana musu sallama, ya ga hakun saba. Saboda mi a dalilin wannan sallama da kuke, haka ga da ana wuciya kawai assalamu alaikum, alaikum salam, wata ran zaka ga in ka kwambi baka wuce ba, a ce wannan bawan Allah da yake mana sallama in yazo wuce lahiya, wata ran ka zo wuce sai zira ka ce mun kwana biyu ka saba an zaka wuce kana mana sallama, kwana biyu mun ka ba lahiya, to kaga yanzu soyayya ta fara shiga. To shi yasa manzo Allah ya ce mu zaman to masu yada sallama. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim, ya kashi hadisi mai lamba 54 sankatikal. Kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu akan cewa kada mu zamanto muna yin sallama ne ga wanda muka sani kadai. Hadisin Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kare yadda a gare sa da shi da mahaifinsa da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabaki daya, anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, shi Abdullahi dan Amr dan As yake bada labari cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace ayyul islami khairu, yace wai a cikin dabi'o'in musulunci wata dabi'a ce tafi alkhairi tafi falala. Qala, sai manzo Allah ya ce tut'imu at'ama, ka ciyar da abinci, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba. Kun ga manzo Allah ya nuna daga cikin dabi'o'in addinin mu na musulunci mafiya falala a wajen Allah shine ya zamanto kana yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. kana kaka zaman to ka zo guri kawai iya wanda ka sani zaka ma sallama ko iya wanda ka sani zaka ba ma hannu ko gaisa su sauran baka musu ba alhali kuma yan uwanka ne musulmi kuma Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa manzo Allah ya ce almuslimu akhul muslim to wannan ba dabi'a bace mai kyau duk da wannan dabi'a zamu ga yanzu tahara na so a cikin mu zaka ga mutun yana iya zuwa ga mutane nan dan dan su kai kaga ya dan ya zabo sai tsararru kuma musallama ya ba su hannu su kuma sauran ko yaki musu magana kuma ya san alhali an mun shirye musulmi dan wannan ba dabi'a bace mai kyau kun ji wannan sahabiyar ta yake bada labari wani mutun ne ya zo tambaye manzon Allah a cikin dabi'oyin musulunci wasu dabi'o'i ne suka fi falala yace kai sallama ga wanda ka sani ma da wanda baka sani ba saboda haka ne zai zamanto ana yada sallama abu na gaba al-iltizamu bi sigal warida an annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan sallamar da muke bayani akan falalarta da manzo Allah ce a yada ta kuma sallama ta samu ne daga sunan Allah assalamu tunda ai Allah shine assalamu wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam wannan cikin suratul hashr aya ta 23 kaga Allah ce shine assalamu mai assalamu aminci shi yasa ayin da kazo zaka ba mutun sallama kace assalamu alaikum amincin Allah tabbata gare ku wa rahmatullahi da rahamarsa wa barakatuhu da albarkarsa kin kaga addu'a ce ga musu aminci mai aminci Allah zai ka daga dukkan sharri da wani abin ki Allah ya amintar da kai ka zama to cikin aminci duk wani abin ki da wani sharri Allah zai sanya ma katanga ya tsare kai kare ka to kaga ba duk wannan adam yana buƙatar Allah tsare shi daga dukkan wani sharri da bala'o'i da musibu da duk wani abin ki sai ka ce to aminci tabbata gare ka daga to yanzu sallama ana son mutum ya zamanto yadda addini ya koya yadda manzo Allah ya koya kai tunda me ba zai yi ba manzo Allah ya kwadaitar da mu akan yada sallama kuma Allah subhanahu wataala a Qur'ani ya umarce mu da yin sallama tsakanin mu kuma a ce ba a koya mana bai da zamu sallama akwai sai wannan bayani ba ba yadda zai ai Allah a cikin Al-Qur'ani yayi bayanin ai sallama ya kwadaitar da mu yanzu misali zamu zo mu gani nan gaba Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha a wani waje hagu na cikin suratul nur ayat 27 a wani waje kuma yace fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum yace tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kaga Allah ya umarni ayi sallama Qur'ani haka manzo Allah to yanzu yayi Allah ya umarni da manzansa ayi sallama kuma a ce basu koya mana ba to in kana so ka samu falalar sallama to he kai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya zamu zo gani ya tabbata hadisi daga Imran ibn Husayn radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi yace anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun ya zo wajen manzo Allah sira da amincin Allah tabbata gare shi faqala sai yace assalamu alaikum qala nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun sai manzo Allah ce 10 summa jaa akhar فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30 وانا حديث يازو اتكين سنن الترمذي حديث بلنبا دهو بيو دا دريش دا تمانن دا ترى دي من سيسان كامتربنتنا معنى اولنا Imran dan Husayn sahabi ne manzo Allah yake ba mu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo a cikin majalisin manzo Allah yace assalamu alaikum iya ne ya tsaya sai manzo Allah mai da mai kuma yace ashrun goma sai wani yazo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai assalamu alaikum wa rahmatullahi bakin wa rahmatullah sai manzo Allah yace 20 sai wani yazo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzo Allah ya ce salatu bayan dai aka tambaye manzo Allah me yake ni yace ai shi wancan na farko da yazo ce assalamu alaikum ya takaita iya assalamu alaikum ashrun bi ma'ana lahu ashru hasanat yana da lada 10 daga kenan kai ma yau in ka zo kai sallama ka ce assalamu alaikum ka ta bakin nan to za a rubuta ma lada 10 na biyu shi kuma da yazo ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzo Allah ya ce 20 ma'ana 20 hasana shi kuma yana da lada 20 kenan kai ba ka zo sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah za a rubuta ma lada 20 in ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzo Allah ya ce salatun lada 30 to kun ga kenan yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ya nuna mana da ake sallama to kenan in ka zo za ka yi sallama da farko mulki akwai masu cewa salama wannan ba sallama bace ba assalamu alaikum ya zama to akwai alifu wallam assalamu alaikum ba salamu alaikum ba kamar da zamu ji ana wani wannan a gargajiyance ne amma a yadda yazo kaga a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum kidan mutun yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan siga tazo a cikin mi tazo a cikin hadisi to kuma akwai wata siga ita ma da tazo ita kuma a Qur'ani tami ta salamun alaikum wanda idan muka duba cikin suratul safat zamu ga Allah ya ambace salamun alaikum to ita ma na siga tazo misali salamun ala Musa wa Harun kafin wanda in muka diba cikin suratul safat Allah ya fara da annabi Nuhu yace salamun ala Nuhin fil alamina cikin suratul safat aya ta 79 bayan nan yazo annabi Ibrahim yace salamun ala Ibrahim aya ta 109 sannan bayan wannan yazo salamun ala Musa wa Harun shi ma dai a cikin suratul safat aya ta 120 sannan bayan nan yazo ce salamun ala Ilyasin ko Aliyasin a aya ta 130 central da ƙarshe kuma yazo ce wa salamun alal mursalin yace kaga amince tabbata akan manzanni to yayin malamai suka ce to kaga wannan siga da tazo a Qur'ani salamun in kazo zaka yi sallama ko ka ce ma mutum salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum to wannan sune siga da suka tabbata amma bayan wannan sigogi guda biyu kazo ka ce salama ko salamu babu alif wallam ko kuma baka yi ba tanwinin salamun din nan to wannan ba siga bace wanda ta tabbata abu na biyu kuma akwai masu cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to wannan ta'ala shi ma bai zo ba mu diba mu ga to ai sallama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka ce assalamu alaikum aka ce lana goma ko to ainihin kalma ɗaya ce mu ɗaya ne da aka ƙara wa rahmatullahi kalma ta biyu aka ce lada 20 wa barakatu aka ƙara kalma ta uku mu na uku ya zama tunawa kenan mu yi ka ne guda uku kowanne lada 10-30 kenan yanzu ka shigo da ta'ala a tambaye to kai kuma wannan ta'ala kenan ya tashi lada nawa 40 to ainihin ka samu shi to amma za mu ga yan wadiyan mu muna wadan haka amma kuma kuskure ne saboda babu wanda zai kama ruwaya ingantacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito wanda aka zo sallama ake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala haka mu gyara in aka zo sallama ana cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kenan wannan shine inganta gashi nan mun gani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Imran bin Husayn to haka kuma idan aka ma sallama in zaka amsa cha ake wa alaikumus salam akwai masu ya amin shi ma nan bai da asali babu inda zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaya ingantacciya cewa aka ma mutum sallama yana cewa amin wa alaikumus salam a gisa kaga aya nan duka wa'annan da suka zo suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikumus salam ya amsa musu amma bai ce ba amin ba to amma mu abin da yake turafan mutane ai an ce musu sallama addu'a ce to sai mutum ya ce amin to shi kuma matsalar sallama ibada ce shi kuma abu na ibada baka yin gaba gani da kanka dole zaka tsaya a iya inda ka tsaya daga saboda da wadan amin din alheri ne to da manzon Allah shine farko wanda zai fara wani kuma da haka Allah yake so da manzon Allah ya san saboda Allah ya ce balligh ma unzila ilayka min rabbik daga kenan wannan wadan amin din da alheri ne da manzon Allah zai fara da haka kenan yayin mu kokari mu gyara in aka ma sallama aka ce wa alaikumus salam ga Aisha nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yazo ce mata hada jibrilu ya kurewa alaikumus salam yace mata ga jibrilu nan yana miki sallama hadda ki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tara malana ra take cewa abin alajabi kai manzo Allah kana gani suna tare amma jibril zai taba sani ba tace gashi ne na miki sallama tace ya manzo Allah kai dan gatan Allah ne tace ga tace me yake da suna kana gani abin da ban magani sai tace to wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh tace to ni ma kace me ina amsa me wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma amincin Allah da rahama sai tabbata gare shi daga kenan aka ma sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma kace wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ai mun shi manzo Allah ce in ka tsaya assalamu alaikum lada 10 wa rahmatullahi 20 wa rahmatullahi wa barakatuh 30 kenan zaka da dabara an kawo sallama zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga kowa ya maka shi hukunci lada 10 kake so to ka tsaya assalamu alaikum na biyu akwai wanda aka musu sallama sai ka zo kamar mutum sallama kai ce ma sallu ko barka ko yawa wannan shi ma kuskure ne saboda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana haƙƙin musulmi a cikin haƙƙin musulmi ne akan musulmi zanu abubuwa guda biyar daga cike ce raddu salami mai da sallama mana haƙƙi ne akan ka yayin da dan uwanka musulmi ya ma sallama to kai ma ka ce mai wa alaikum salam haƙƙi ne kuma ne suka ce wajibi ne wannan haƙƙi ne wajibi ne fardu kifaya ne in kai ɗaya ne kuma dole ka amsa yanzu misali muna nan a zaune sai wani ya zo mana sallama to a cikin mu idan ɗaya ya maida to ya sauke mana to amma da zamu shiru mun ja mana sallama bai amsa ba to akwai matsala dan haka ina masu zama a bakin titi masu majalisa da fada manzo Allah ya ce ai hanya tana da haƙƙi yace daga cikin haƙƙin hanya akwai raddu salami kuna zaune kun mutu kuna majalisa kuna fada in mutun ya zo wuce ya ce muku assalamu alaikum to a samu mutun dai a cikin ku ce wa alaikum salam to ya dauke mu amma kuka yi shiru babu wanda ya mai da amsa to duka kun yi tare a cikin zunubi to in kuma kai ɗaya ne aka ma sallama baka amsa ba to wannan kai ma kana da laifi amma yanzu mu ji maka mutane nawa zaka ga mu ta amin sallama kai ce ma yawwa ko sannu ko barka to kuma na biyu akwai kuma bakin ciki ma a ciki saboda ni na ce assalamu alaikum ko assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh na ma adda na ce amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa su tabbata a gare ka mai wukan ni ma ka ce mu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma haka amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa tabbata a gare ka ko ka ce mun yawwa ko sannu da Allah ba bakin ciki a ciki duk da wasu ma ba su san fasalar sallama ne amma an ka san fasalar sallama yaushe zan zo na ma addu'a na ce amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ya tabbata a gare ka kawai ka ce mun yawwa ko sannu kaga da bi ba da haka kenan mu zaman to idan aka yi mana sallama mu maida mu ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam a cikin mutane wanda ya fi daraja da falala a wajen Allah shine wanda zai fara yin sallama ma'ana ko ka gamu da dan uwanka to ana so ka fara yi mai sallama saboda wanda ya fara yin sallama to a cikin mutane wanda shine ya fi zama zuwa samun daraja mafi kusa a wajen Allah subhanahu wataala kuma mu rike yan uwa wasu za su ga kamar an matsa yanzu misali muna zaune a nan na zo wucewa sai na ce assalamu alaikum idan na dawo zan wuce na ce assalamu alaikum sai aga kai wani ya matsa mana sallama da zan wuce sau biyar sai aga kai wani ya matsa da yin sallama to mu rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abi Huraira yake bada labari yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi na cewa idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alayhi idan ɗan ku ya haɗu da ɗan uwansa to yayi masa sallama yace fa in halat bainahuma shajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alayhi ahadan manzo Allah ce koda wata itaciya ko katanga ko dutse zai shiga tsakanin su ma'ana mun haɗu yanzu yayi muka sallama kawai na dan kewaya bayan wannan katanga kaga ta shiga tsakanin mu ko na shiga cikin wani gida katanga ta shiga ko wani abu dai to manzo Allah ce in muka saki haduwa mu yi sallama ma'ana muna tare kawai wani dan abu ya shiga tsakanin mu dutse ne katanga ce wata itaciya ce to in muka saki haduwa mu yi sallama saboda ita sallama alkhairi ne albarka ne a tattare da mu daga kanka ga mutun ya zo zai wuce ya muku sallama ya dawo ya sake sallama ya sake wuce ya sallama kace wani ya matsa da sallama to ai in ba mu san ba ana sallama sallama wa aminci ne wa yana roƙa muku amincin Allah ne da rahamarsa kaga ai kuma kowa yana son aminci kowa yana son albarka kowa yana son rahama Allah subhanahu wataala daga kenan dai dan a nuna mana muhimmancin sallama aka ce koda wani abu zai shiga tsakanin mu in muka sake haduwa to mu sake yin sallama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin kyawun da bi gunsa da halayyarsa ko da ya zo huciya ta kusan yara kanana yana musallama hadisin Anas bin Malik yana cikin Bukhari da Muslim yake cewa annahu marra ala sibyanin fa sallama alaihim manzo Allah ya zo huciwa kawai ta ru yara sai musu sallama fa qala kana nabi sallallahu alaihi wasallama afwan shi Anas bin Malik ne ya zo huciya ta wajen yara fa sallama alaihim sai musu sallama wa qala sai ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama yafa'alu manzo Allah ya kasance yana aikata haka kenan kaga kai babba ne kawai ka zo wuce ka ga a wannan yara ne za su shi daki su ga a wani ya mana sallama kenan ko da yara kanana ka zo wucewa to ana so a musallama kuma yana daga cikin ladabban sallama hadisin Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yusallimu as-saghiru ala al-kabir ana so karami ya ma babba sallama yayin da kuka hadu da babba da yaro to ana so shi karami ya fara ma babba sallama haka wal maru ala al-qa'idi wanda yake tahiya ya ma wanda yake zauni saka musu tari wani ya zo wucewa shi yana tafiya haka mu ko muna zaune to ba mu na zaune bane za mu fara mai sallama a shi da ya zo wucewa da yake tahiya shi zai mana mu da muke zaune sallama haka manzon sallallahu alaihi wasallama yace wal mashi alal qa'idi, kenan wanda yake tafiya yama wanda yake zaune shine sallama, shine wanda muka ce wal maru. Haka wal qalilu alal kaseer, idan aka hada mutane da yawa da kadan, to ɗan kadan din su su hare yimawa wanda suke da yawa sallama. Kuma haka ana so yayin da aka zo yin sallama ayi al musafaha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Barra'u dan Azib yake cewa ma min muslimaini yaltaqiyani fi tasafahani illa ghufira lahumu qabla an yaftarika, kamar yadda yazo a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi. Manzo Allah ce babu wasu muslimai guda biyu da za su hadu su yi musafaha, su bada hannu su gaisa, ba ce an gafarta musu kasan sarau. To amma musalli musallama irin ta musulunci ba irin ta legogi ba, a zo kaga an yi wani irin abu abin arnawa, wannan kokoyin arnawa ne, musallama ka ba shi hannu ya ba ku hannu, wannan manzo Allah ce za a gafarta mu. Amma an zo aka yi irin ta gaisuwa ta arnawa, to kaga wannan an shigo wani abu daban. Da haka kenan a yi sallama assalamu alaikum a bada hannu, ko mu rike da aka ce musafaha ana yi ne tsakanin namiji da namiji, mace da mace. Amma kai ka je ka ba mu mace hannu gaisa, musamman wanda take ba muharramanka ba, wannan haramun ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa hannun manzo Allah bai taba taba hannun wata mace ba, kuma yace inni la usafiru nisa'i banna gaisa da mata. Da haka yana masu gaisa da mata daga ganin da sunan ganin bariki ne ko wayewa ne a rubuce sunan su, wala haramun ne, haramun ne ka gaisa da mutan da ba muharramanka ba. Da haka kenan gaisuwa namiji da namiji, mace da mace, amma ba kusantar namiji da mace, sai dai in matar ka ce ko kuma muharramanka ce yadda ce ko kanwar ka ce ko wani ya ce, ita ma mace ko mahaifinta ko wanda ko ganinta. Amma wani ku zai wani aboki wani dan makaranta, wannan haramu ne. Mun ji hadisi manzo Allah baya gaisa da mata, shi yasa hatta wajen mu baya aka zo manzo Allah shi yana musu baya ne da magana. Amma maza za ka bada hannunka ne kuma manzo Allah mu baya, amma matawa shi baya musu baya. Anan ne Aisha take cewa manzo Allah hannun shi bai taba taba hannun wata mace ba, kuma baya gaisa da mata. Da haka kenan ne mun kiyaye wannan. Na gaba kuma abin da ya shahi bangaren neman izini, ana so yayin da zaka shiga gida ka nemi izini. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, a cikin suratul nur ayat 27, wanda mai ishara da zakanta. Allah ya ce ya ku da suka yi imani, kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba har sai kun nemi izini kuma ku yi sallama ga ma'abota wannan gida. Wannan umarni ne na Allah, kakka sake ka shiga gidan da ba gidan ku ba sai ka nemi izini. To ya ne ake neman izinin? Ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sahabi yake ba da labari ana ce mai Rabi'i yake cewa haddathana rajulun min bani Amir, wani mutum daga cikin Banu Amir ya ba mu labari yace annahu ista'azana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi baitin, ya nemi izini a wajen manzon Allah lokacin manzon Allah yana cikin gidansa. Faqala yace a aliju, shi ne yazo neman izinin tai a aliju in shigo. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ni khadimi, sai manzon Allah ce ma wani khadimin sa mai masa aiki yace ukhrij ila hadha, yace ka fita ka je wajen wannan mutumin da yake ci a aliju. Fa'allimhu al-isti'zan, ka koya masa yadda ake neman izini. Ya ne ni fa qullahu qul assalamu alaikum ahadukum, ka ce mai yace assalamu alaikum, amince Allah tabbata gare ku ahadukum in shigo. Fa sami'ahu ar-rajul, lokacin da manzon Allah yake wadi ma wannan khadimin nasa wannan mutumin sai yi. Fa qala yace assalamu alaikum ahadukum, yace amince Allah tabbata gare ku in shigo. Fa azina lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya masa izini fa dakala sai ya shigo. Haka kuma a cikin hadisin Abi Musa al-Ash'ari wanda yana cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sta'adana ahadukum thalathan falam yu'zal lahu falyarjid, idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a masa izini ba to ya koma. Ma'ana ka je gidan mutane ka ce assalamu alaikum ahadukum, ka ce assalamu alaikum in shigo, kai shiru ka saurara, ka sake cewa assalamu alaikum in shigo, ka ji shiru ba amsa ma ba, ka sake dan ba su hukun ba da aka ce ka nemi izini su uku ba, lokaci dai duka zaka cinye su ba, ka ce assalamu alaikum in shigo assalamu a, za ka yi sallama ne ka ce ka shigo ka dan dakata ka saurara, ka ji ko za mu sama can ka sake assalamu alaikum adukun, ka ce assalamu alaikum in shigo ka ji shiru sai ka sake wani assalamu alaikum adukun in ka ji shiru. To in kai su uku ka ji shiru ba amsa ma ba, to manzo Allah ce fa lai rike ka koma. Kuma wannan abun ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kan shawara da bagawa. Ya tabbata hadisi a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal daga Anas dan Malik yake cewa manzo Allah ya je gidan Ubadah bin Samit, ya je gidan Sa'ad bin Ubadah, yana daga cikin shugabanni ne na mutanen Madina. Sa'ad bin Ubadah da ya je sai ya sallama yace assalamu alaikum, manzo Allah ya sallama yace adkhul in shigo. To shi Sa'ad bin Ubadah ya yi sallama manzo Allah, eh amsa kasa murya yace wa alaikum assalam wa rahmatullah, amma manzo Allah bai ji ba. sai manzo Allah ya sake assalamu alaikum wa rahmatullah a adful manzo Allah ya sake sallama yace in shigo Sa'ad bin Ubadah ya amsa amma kasa da murya manzo Allah bai ji ba yadda manzo Allah ya so kawai ya juya zai tai da Sa'ad bin Ubadah ya ji manzo Allah zai tai ya hutu yace ya rasulullahi yace mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ai yace tun lokacin da kai sallama har na ji kuma na amsa ma yace duka sallama mun da kai na ji na amsa amma abin da yasa ban daga murya ba so nake kai ta mana sallama dan mu samu albarka sallama ka yezu shigo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma wanda ya rawato mana wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari da ya rawato daga manzo Allah da manzo Allah ya ce idan sa'azana ahadukum salasan falam yuzallu falyarji shi kuma yaje gidan Umar bin Khattab da yaje gidan Umar bin Khattab shi ma ya sallama ya nemi izini so uku ba amsa mai ba sai juya ta yi shi can Umar yace kai ni kamar naji Abu Musa al-Ash'ari ne yake sallama yace aje alika aje a mai magana da aka lika aka hayya juya ta yasa aka kirawo shi yace ya akai kai kai sallama ka juya ka tai yace saboda ai naji manzo Allah ne yace idan ka nemi izini so uku ba baka ba ka juya ka tai yaka shi yasa na juya na tai yata yace ka ka mun dalili da guje akan haka yace in baka ba zan bige ka ka ji wasu Umar to shi kuma kenan zai je yawon neman wanda zai bashi zai karfa ko hujja tashi kenan ya tabbatar cewa tabbas ya yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam he yazo majalisi wannan hadisin shi Abu Sa'id al-Khudri ne rawaito yace suna zaune a wani majalisi a Madina kawai ga Abu Musa al-Ash'ari yazo yace da Allah wane ne a cikin ku yaji hadisin neman izini yanzu za a shiga gida sai Ubay ibn Ka'ab yace to ai me yake da suna mu anan ma da mafi karanta mu ma zamu ma'ana abu ne sunna ce ga magana a cikin su kwa sai yace mafi karanta mu ma zamu hada kare shi yaje dan ya bada shaida cewa wannan abin tabbas manzo Allah bane to a lokacin Abu Sa'id al-Khudri shine mafi karanta ai aka hada shi da shi yaje aka tabbatar ma da umma cewa haka ne manzo Allah bane in aka yi za a shiga gida a nemi izini to ya kuke ganin kuma yanzu yan uwa za ka yi shiga gidan mutane dama ba zan ci wai kai sallama ba ba zan can baka nemi izini kawai kwadam zaka dira cikin gidan mutane kuma shi kuma wannan neman izinin manzo Allah ce inna majul lil istizan min ajli al basar ba a so ne kaga abin da bai dace ba saboda gidan mutum rufin asirin sa ne in mutum bai sakata bai walala a gidan shi ana zai kenan kaga dan mutane su samu alfarma a cikin gidajensu da nutsuwa da kwanciyar hankali aka ce a nemi izini yanda za shiga amma mutane za su ringa dirama ko suna hada mutane ba tare da neman izini ba kaga babu nutsuwa babu kwanciyar hankali da mutane kaga mu zama to yanwa wannan umarni ne na Allah yace yayin da zamu shiga gidaje mu nemi izini kuma kaga wanda ya fara da baka wannan manzo Allah ne shi yasa aidaka tambayi Aisha kaifa khana khulqun nabi ya ne ne halayyar manzo Allah tace kana khulqul qur'an tace halayyar shi alqur'ani ne tace duk abin da kaga Allah ya umarni a qur'ani manzo Allah shine farko wanda ya fara kuma da abin da kaga Allah ya hana qur'ani to manzo Allah shine farko wanda ya fara hannu kenan mu zaman to wannan ladabi na sallama da neman izini yayin da zamu shiga gidajen mu mu ringa neman izini mi sallama mu nemi izini mu ce mu shigo in an ce ka shigo ka shigo aka ce kuma ka koma ka koma ai Allah gaba aya ta 28 a cikin suratul nur Allah ya ce fa in qila lakum rujiu farjuhu azkalakum idan ka je kai sallama kai ba amsa ma ba kai ka jiwa ka tai in ka je ka ce ka nemi ka shigo aka ce a ka shigo Allah ya ce to ku koma wannan shine fitsarki gari ka shigo wani abu a ranka kau ka bata rai ka ce ni za a ma haka an wulakanta ni an ci mutunci na naje shiga gidan wani ya ce in koma ba yanzu ba to baka san ba ai dan uwa uzuri ko da ruwa da yasa ci ka koma da ka mun ga majunan mu uzuri in ka je gidan mutun yayi shuru yake amsa maka kakkana ce kace kai ta sallama kai ta sal dole an bude ko kai ta bubuga mai koha kace dole an bude ba musamman ma akwai lokutan da zaka mutane suna bukatar hutu irin bayan azhar ko da daddare ko makamantan su kuma uwaye su ma su koya ma yayansu ladabi a cikin gida kai yanzu kaga in daga waje ne aka ce in zaka shiga gidan mutane ka nemi izini to haka yaran a cikin gida da masu aiki su ma akwai musu ladabin shiga ɗakuna na uwayensu mata da uwayensu maza shine wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu yasta'dinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum salasa marrat lokacin mi bayan sallar asuba da kuma lokacin kayyau wannan kayyula tsakanin azanin asar da bayan sallar isha Allah ji wannan lokuta ne na bayyanar sirrin kuma a nan lokacin da zaka ga mutum mafi yawanci ya cire kaya ya sanya kayan kwanciya ko kayan shakatawa a gida to kenan ko da mutum a cikin gida ne zai shiga ɗakin baban shi ko mamman shi nemi izini akwai hadisi da yawan da manzo Allah wasu gazo suka tafi yanzu mamman mata an shiga ɗakin ta sai da nemi izini manzo Allah ce to kana so ka ganta ne a tsarara kenan kaga ko ɗakin uwaye mu a cikin gida in zamu shiga to mu ringa neman izini haka ko ɗakin ɗan uwan mu ne mata kawai ka kace a dan kanwa kace ko ya kace ko ka ringa jira mata ɗaki ke ba kici a wannan tunda kani na ne kowa na ne irin ga jira mushi dake in ka zo zaka kai kai sallama shugo shikenan amma ba ka bai idan kaga abinda baka so ba da haka mu tsare wannan ladabba na yin sallama a tsakanin haka in zamu shiga gidajen mutane mu ringa yin sallama kamar mu ringa fada wa mutane ba tare da sallama da neman izini ba saboda wannan ya ci karo da koyarwa addini fata Allah ba mu yi kun kiyaye wayannan ladabba ya ba mu yi kun tabbaka su da yinsu kuma kaka ji kunya kawai ne ga koshi a niyyar da girma na koshi gidan mutum ce assalamu alaikum shuhutu ai koyarwa annabi ce kuma kai manzo Allah ya kuma kai annabi shi da kanshi Allah ne ya umarni ce ai kuma manzo Allah to yanzu din girman ka da matsayin ka ka kai annabi ne to shi ma annabi yayi kenan tunda annabi ya kaga ai wani mai girma kuma girman shi bai kai na annabi ba kenan kaga ta aniya zuwa wannan yake ya girman mutane ko dariya za su mu in suka ma dariya kace a manzo Allah ne ya koyar yace in za a shiga gida ayi sallama kuma ga aya na cikin suratul nur ayat 27 Allah ya ce idan za a shiga gida a nemi izini kuma ayi sallama fatan Allah da ta da mu abinda na fata ne daidai Allah sa mu tare Allah da kusa da tattafin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.